and this mouth, I have to see in a hammer to decay, bees, social, alcohol, airport, center, commission. Thank you all for listening.
Wargidan gwamnan jihar Borno Hajiya na kashi shekima kenan lokacin da take buɗe wani cibiyar kulawa da mata da suka fuskanci matsalan faɗi na malamukan cin zarafi daga wajen maza. Wannan cibiyar ita ce na farko da aka fa wannan asibitin da ake kira Umar Shehu wanda ofishin jakadancin Birtaniya da ake kira British Council suka ɗauki nauyin kafawa.
Reports indicate that this societal ill has been on the increase and particularly in Borno State, complicated by the effects of the insurgency.
Wai dan gwamnati ta ce akwai rahotanni da ke nuna da cewa wannan matsala ya fi yawaita a jihar Borno sakamakon wannan matsalar rigimu da ake fama da shi a jihar, wanda ya haifar da tarwatsa tsohon jama'a daga garuruwansu da ma toye musu hanyoyin neman abincinsu. Ta ce wannan matsala ne ya jefa mata cikin waɗannan matsaloli yake ta hakkin matan wajen masu gade.
As a mother, I had a lot of concern for the women, particularly the young.
Ta ce a matsayina na uwa ina da damuwa kwarai game da abin da ya shafi mata, musamman ma ƙanana da 'yan mata. Haka ne ma na kafa wata gidauniya mai zaman kanta a jihar Borno inda nake koyawa mata da marayu kulawa na musamman. Shi ma dai kwamishinan ma'aikatan harkokin kiwon lafiya na jihar Borno Dr. Haruna Mishirya ya yi jawabinsa yana mai cewa
our mothers, that is women, are virtually 98% the victims of this terrible assault. We shouldn't forget the 2 or 3% of men that are also victims.
Yace abinda nake so mutane su gane anan shi ne kwaskariya yan mata ta 99 su suke fadawa cikin wannan matsala, amma kar mu manta da maza da su ma kashi 2 zuwa kashi 3 suke fadawa cikin wannan matsala. Su ma ya kamata a ce an ba su wannan dama don zuwa wannan cibiya duk lokacin da suka samu kansu cikin wannan hali. Shi ma Dr. Salisu Kwebra ya daga cikin likitoci a jihar Borno ya yi karin haske game da ƙididdigar matsalolin da ake fuskanta na cin zarafin matan kamar haka.
Gender-based violence has been estimated by data of the WHO in 2013 to affect 1 in every 3 women and ranges between physical abuse.
Yace kamar da rahoton shekarar 2013 da kungiyar majalisar ɗinkin duniya ta fitar na nuni da cewa akan ci zarafin mace 1 cikin 3 wani yana da fyaɗe da ma yin lalata da mata da dai wasu makamantan laifukan da aka asarta wa mata.
By 2014, it's been shown that that has increased and that sexual coercion and sexual abuse among women has risen to about 1 in every 5 women.
Yace a shekarar 2014 kuma ƙididdigar na nuni da cewa wannan matsala na cin zarafin mata da fyaɗe kan shafi mace 1 cikin 5 kuma yawancin masu aikata waɗannan laifuffuka yawanci makusantan waɗannan mutanen ne. Hajiya Zara Gwande wakili ya ce a ofishin jakadancin ƙasar Birtaniya da kuma suka asasa wannan cibiya.
Za a ba su magani kuma za a karɓa kukansu don a san inda za a ci gaba har a zo a yi yanda na faɗa prosecutor mutanen da suka yi musu wannan damage.
Kamar wannan abin mata ne kare ko kuma har da maza ne, tunda ganin cewa akwai ma maza da za su ga wani lokaci maza sun yaudare su ƙananan yara sun yi amfani da su haka hadu su ne cikin wannan.
Gaskiya maza da mata ne gaba ɗaya, amma abin da ya sa ka ji mu fi maganar mata da mu an fi abin ya fi occurring akan mata ne to mata ne, amma mata da maza ne.
Hajiya Zara Gwai kenan ɗaya daga cikin jami'an da ke ofishin jakadancin ƙasar Birtaniya Haruna Daudafi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.